Masanasu ya sa na ƙara nana ta sakamakon zaben shugabannin jam'iyyar ta gwamnati, shi zai nuna irin tasiri ko akasin haka da za ta yi a babban zaben 2023. Akasarin 'yan takarar tsoffin gwamnoni ne da duk suka yi wa'adi biyu kan mulki, inda aƙalla biyu daga cikinsu ma yanzu haka suna majalisar dattawa. Mafi ƙarancin shekaru a takarar Muhammad Sa'idu Ezu ya ce duk waɗanda aka gwada a baya yana shagube ga tsohon gwamna Adams Oshimole ba su kai jam'iyyar gaci ba.
Rabon kai da manyan ba su yi haɗa juna ba shi ne matsalolin da aka samu. In ka duba kuma wancan da mai malabu ne ya zo ansa annan shi Adams Oshimole ana ta mai ƙazafi cewa ya yi wani abubuwa na shi yana jin kai.
A to in ƙazafi yake masa ai kuma ya nuna ba shi da laifi kenan.
Eto tun da ƙazafin ba wai an setting committee ba amma aka ce da je dakata ya bar jami'an kare a sake samun jituwa cikin jami'a.
Daya daga masu ruwa da tsakiya APC ambassador Ali Barakat ya cicciki tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da ke cikin 'yan takarar yana mai cewa ba shi da sahihiyar rajistar jam'iyyar. Da rashin sabuntawa bayan shigowar gwamnan Zamfara Bello Matawalle daga PDP.
Wannan abu ya samu asali shigowar Matawalle Maradan zuwa jam'iyyar APC daga PDP bara kenan watan hudu. Shi ya ki yin mubaya kuma iyayen gidansa Senator Yarima da su Mahmud Shinkafi duk gaba suke da shi sun riga shi yin gwamna sun riga shi sanin komai na Zamfara. Su sun yadda sun yi biyayya sun karbi wannan abun a matsayin kaddara kuma a matsayin yadda Allah ya ce ko ɗanka ne zai zo ya zama ya yi mulki kuma kai mishi biyayya.
Ambassador ba za a yi mamakin ka ba ka ce irin tsohon gwamna Abdulaziz Yari ba shi da sahihin katin jam'iyyar APC.
Ba shi da shi ana ce maka abon katin jam'iyya a watan shida na bara wajen kati miliyan biyu aka tura na duba na bincika listin babu sunan shi. To ni a matsayin ba dan jam'iyyar APC na dauke shi ba kuma bai cancanta ma ya je filin Eagle Square dan neman takara ba.
Da yake martani shugaban APC na Zamfara a bangaren Yari wato Ibrahim Birnin Magaji ya bayyana ta rana da ya ce yarin ya yanki takardar rajistar da karfafa cewa hakan ba zai dakatar da aniyar yarin ba.
Wannan mai suna ambassador Alim Barakat wannan ni ina kallon shi a matsayin an turo shi ne na biyu shine Honorable Dr. Abdulaziz Yari Abubakar ya yi rajista ranar Asabar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 a runhon shi ta Malam Isa mazabar Galadima karamar hukumar mulkin Talatin Mafara. To ban sani ba in shi ambassador Alim Barakat a matsayin shi na shugaban jam'iyya ko shugaban riko na jam'iyya ya soke wannan register to sai mu dauka cewa abin da yake fadi gaskiya ne.
Zuwa yanzu dai alamu a siyasance yana nuna shugabancin APC na arewa yayin da tikitin takarar shugaban kasa ka iya zama a kudu. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.